الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الاقواس قطب الاقباج فريد داري على الاجلاك هاتم الاثماني ابو اسحاق على جبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي واديبي الى الله شيخ ابراهيم مسدد. جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتزكيه واللطف بجاه رسول الله. ورضي الله تعالى عن كل من تالق بازيال اهل الله من يوم هلكت الدنيا الى انتهائها من قاف الى قاف. يا همه شيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعب بنظره تاتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah yau muna zama na adadin Muhammadu shine 92. Zaman da muke maimaici ne a cikin abin da muke kai. Allah ya taimake mu ya ba mu nasara ya datar da mu. Albarkan sayyidina Rasulullah. Jiya mun yi magana akan dukkan wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi. Mun yi magana akan wato ismatu, menene isma, yaya kuma bashariya, yaya meye isma meye tahaffuzi. Karatu hudu muka yi amma biyu ne. Wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su'i. In an ce nafsu kalbu ne, kalbu ita ce nafsu. Haga shine jiya muke faɗa. Wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi. La uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsi allawama wa ma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa wash shamsu wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha ghashaha was sama'i ma banaha wal ardi ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. An-nafsu ka gani wa ma sawaha, nafsu wa ma sawaha. To can ya aituha an-nafsu mutma'inna. To martaba guda uku na bayan nan gabaki daya, in an ce nafsu, to ana magana ne akan kalbu, domin zuciya ita ce take canzawa daga wannan kujerar ta dawo amara, ta dawo mulhama, ta dawo radiya, ta dawo mutma'inna, ta dawo radiya, ta dawo mardiya, ta zamo nafsul kamila. Hawa bakwai din nan zuciya ce, in ta tashi daga wannan gidan ta dawo wannan gidan ta karu, in tashi daga wannan gidan ta koma wannan gidan ta karu. To asalin Annabi Yusuf yayi magana ne akan an-nafsu. Wannan nafsin da yake magana yana magana ne akan asalin bashariya, nafsu ta bashariya. Wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su'i. Wannan kowa ne, ammaratu bis-su'i amma illa ma rahima rabbi, sai wanda Allah ya yi. To wanda Allah ya so su annabawa, sannan salihan bayi wanda Allah ya zabe su. To illa ma rahima rabbi duk suna cikin su, sune wayannan annabawa a sama, rusulu a saman annabawa, sannan wayanda suke bin annabawa a matafiya. Illa ma rahima rabbi kenan. To su kuma nafsu tana nan ne a tsakanin annabta da wulaya. Annabta da wulaya, to a annabta ana kiran nafsu da isma. Isma ba su yi su saba wa Allah ba, ba yadda za a yi wanda annabi ne ya saba wa Allah, ba zai yiwu ba. Amma shi wali shi kuma yana iya saban Allah, zai iya saba wa Allah ya tuba, ya saba wa Allah ya tuba, ya saba wa Allah ya tuba. Wannan yana tafiya gwargwadonsa. Kaga isma, wannan kuma isma, wannan kuma tahaffuzi, tahaffuzi yake kira. To anan shine magana sallallahu alaihi wasallam, ba sallallahu nabiyyin illa wala halifatan illa walahu bidanatani. Wannan bidanatani, kaga halifatullahi fil ardi, Nabiyullahi halifatullahi. Nabiyullahi halifatullahi. To kuma kunna mustakhlifina fil ardi. Nanubu manaba al-qudama alladhina kan madaw. To abinda zai baka sai ce to shikenan. Annabawa akwai abubuwan da yake faruwa a jikin su na bashariya. Bashariya yana basu mataki guda biyu. Bashariya tana daukan inama ana basharun mislukum, inama ana basharun mislukum. To bashariya, bashariya akwai abin da yake jibiliya a kansa wanda sabo yana tare da bashariya. Sabo yana tare da bashariya wanda shine jiya nace shi yasa malaiku da suka zo sai suka ce Ubangiji ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima'a, kaga ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima'a, to kaga ataj'alu fiha man yafsidu ay fasadu fil ardi, yana daga ciki kashe kashe a fasadu, yana cikin fawahishu, yana cikin fawahishu, yana daga cikin qatlun nafsi, duk fasadu ne fil ardi. To shikenan kaga wannan dabi'a ne dan adam, shi yasa malaiku sai suka fada wa Ubangiji atajadu fi amin yafsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik. To tazihin nan maili ne, malaiku ba su isa su saba wa Allah ba, ba wani mala'ikan da yake saba wa Allah. Saboda haka babu wani annabin da yake saba wa Allah, saboda wannan matsayin aikin su kenan yanda ake nufi. Saboda malaiku abin da suke nema mamaki ne ma su yi tunan akwai wanda zai iya saba wa Allah, wannan malaikun an gidi su akan haka, akwai wanda zai iya. To haka wanda zai, wanda yake annabi ne shi bai sai saba wa Allah ba, saboda maganansa da'iman yana sauraro ne ya kalli abin da Allah yake nufi da shi, ya kalli abin da Allah yake nufi da shi. To shine jiya sai muka raba to ga matakin zuciya yadda take take saban Allah, yadda za ta iya aure, za ta iya neman kuɗi, za ta iya, amma ba za ta iya saba wa Allah ba, zuciyar annabawa kenan. Saboda haka yayi tahassusi da bashariya ne amma halal. To akwai kuma zuciya wanda aka yi ta kan bid'ana tani din nan da manzo Allah ya ce, to ita kuma za ta tamilu ila shahawati, za ta yi shawa, za ta kuma sabawa Allah al-muharramati, za ta nemi kudi, za ta yi komai, amma za ta sabawa Allah. To kaga wannan nafsun ita ce nafsul hawa ya rinjaye ta kenan a cikin wannan, ita ce take iya samun tahaffuzi. To sai dai mai sultanin ruhi qahirun limailin nafsi wa hawaha, sultanin nafsi qahirun, shi kuma mai rinjaye ne limailin nafsi wa hawaha, shi kuma akan mai mailin nafsi, karkatan zuciya wa hawaha. To abinda yake kaucewa nan gaba daya babu wani annabin da nafsu take da wani abu akan sa, tare da annabi Yusuf ya fada, amma ya fade shi ne a matsayin jibiliya. To abinda zaka saki gane wai ga to menene hawadiru, hawadiru arba'atun, abu hawadir tunani yana zuwa ne guda hudu: nafsu, kalbu, rabbu, maliku rabbu. To shi hawadir din nan ya kasu yana da hawa hudu ne, amma hawa hudun sai wanda mutum ya tsaya duk gidan da kake, to a lokacin yadda abin yake kenan. Duk gidan da kake tunani ne wanda zaka same shi 70,000 ne yake juyawa, 70,000 haka take ita daidai adadin mala'iku da suke dawafi. Shi yasa dawafi ga baki daya mala'iku ko da mutane ko ba mutane, mala'iku 70,000 suke dawafin ka, suke dawafin dakin Kaaba. To shine zaka ji malaman mu suke magana akan nafsu ce ai kalbu ce in ta tsarkaka, idan ji ake mata dawafin, to wannan dawafin hadiri ne. Tunani 70,000 mutum yake ko da bacci yake, sai kai 70,000 awa 24, wannan to shine. To wannan lokacin da nafsu take cikin kanta in nafsu ce sha'awa ne yawa kaman kaga cin abinci nama wani abu dai na sha'awa ko da na halal ne ba na haramun ba nafsu ce take kawowa nafsu ce domin kaga cin abinci ai ba lada ba zunubi cin abinci ba lada ba zunubi kayi sha'awan miyan kuka kayi sha'awan miyan kubewa kayi sha'awan farfesu kayi sha'awan kaji soyayyu ka duk wannan ba babu lada babu zunubi kai dai kawai zaka ci ne kawai kaman ka ci banza haka yace a sunna a cikin addini babu lada babu kuma zunubi wannan shine nafsu ne sha'awa ce ka sha ruwa to kai ne kuma zaka iya mayar da ruwan ya zamo ka amfana ko ka mayar da abincin ya zamo ka amfana kaman zaka cika ce bismillah ko kuma kaman zaka cika ce nayi niyyar ciyar da bawan Allah kai ne zaka ci abincin to kuma za baka ladan sadaka to wannan kai ne in ba malami bane to duk lokacin da yace ya ci a banza to kaga nafsu ne sha'awan da kai wannan ba a kama ka da komai ba amma ka tsaya dai a aikin ceci haka za a dauke ka ka tsaya a aikin ceci amma in ka shigar da addini a ciki ka fahimci wani abu to ka a lokacin ka gane menene ake nufi kaga kaman kalbu ita kuma shedan ne kalbu ita kuma zuciya shedan ne kawai ake wasa yake wasa da ita shine canna bayan nan na yayi abu mara kyau bai ya kamata zalincuwa ne ya kamata ba ma zai faɗi zalunci ba wani lokaci zai faɗi ya kamata wani yayi aski bari maki shi haka kawai haka ita take sawa ita ce duk zuciya ne take sawa duk abin da zaka yi to ita kuma a nan ne ake samun bambancin yanda kake ganewa to sai kuma yin abu dan Allah ko yin abu dan a baka lada ya kamata mu yi sallah ya kamata koda nafilan nan ayi ya kamata koda dan a samu lada to wannan samun ladan shi kuma malaki ne sannan ya kamata abu kawai zan yi shi dan Allah yana so in yi to wannan shi kuma shine rabbani shine tunanin da yake cikin hadiri kenan guda kashi hudu shine ake samu wannan a kashi hudun tunani ne wanda yake fita a duk awa 24 so 70 Allah ya taimake mu to Allah ne yake karfafa mutum da wannan to wanda ko Allah ya karfafa shi to ina ganin babu wani sabawa ma Allah da zai yi a cikin manufansa Allah ka karfafa mu an tambaye shi Tijani a zamana 92 kenan wasu addu'a radiyallahu ta'ala hal ikhwatu sayyidina yusuf kajani al ikhwatu wal akhawatu bambancin ikhwa yan uwa shi yasa sufai sun ce ahawatu fillahi yan uwa da alif da fataha ahawatu fillahi mafi yawan lokaci ba sa son bala'i ya same ka ba sa so dan zaka ga baka ba dan uwanka ba na jiki ba fa dan uwa na Allah baya son wani abu ya same ka baya son mutuwanka baya son a cuce ka amma dan uwa na jiki ikhwatu so kuma suna iya cutar da kai su halaka kama saboda abin da ya faru kan yan uwa Nabi Yusuf wannan shine amma a hawatu fillahi bil alif bil fatha al alif ba haka bane ba za su so wani abu ya same ka ba amma yan uwa na jiki su kuma za su so a karya ka duk yadda za a yi a karya ka ko dan hasada ko kana da shi ko a yi kokarin a kashe ka ma dan a ci dukiya duk ana iya yi amma banda akhawatu fillahi to shine aka tambaya alaihissalatu hal hum anbiya'un su ma annabawa ne yan uwa Nabi Yusuf aulai su bi anbiya'i ko kuma ba annabawa bane aljawab amsa innahum anbiya su annabawa ne bi dalili qauli subhanahu wa ta'ala saboda ubangiji ya ce ووحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعدي زوا إلى قولي والأسباط تو أسباط سوني أيام النبي يعقوب أسباط كنا وهم أولاد سيدنا يعقوب سوني أيام سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وما ما فعلوه أما أبندا أن أوان النبي يعقوب سكايكتا ما سيدنا يوسف da annabi Yusuf alayhi salatu wassalam fa ya tamilu annahu kana zalika jaizan fi shari'atihim ya iya daukuwa wannan ya zama jaizi ne cikin shari'an baban su tunda kowanne annabi yana zuwa ne da shari'an sa aw fa'aluhu ko suka aikata shi ko aw fa'aluhu qabla nubuwatihim ko kuma sun aikata ne kafin annabtan su ya tabbata aya ne 11 ko 12 har da annabi Yusufun a ciki ayaye ne su 12 to dukkan su annabawa ne li'anna al-ismata domin isma din laysa bi majmu'un alayhi qabla an-nubuwati bai zamo ya samu tattara ba kafin nubuwa wa hadha gayatu ma yuzkaru fi haqqihim wannan shine gayan abin da za a faɗa cikin haƙƙin su alaihi salatu wassalam intaha wasaltu na tambaye shi Tijani radiyallahu anhu an qauli ta'ala da ubangiji yake cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima walau annahum halittan duniya da sun zalunci kansu suka zo wajenka ya rasulullahi fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasulu kai kuma annabi na ka nema musu gafara lawajidullahi tawwabur rahima za su samu Allah tawwaban mai tuba ne rahiman mai jin kai fa jabar radiyallahu anhu sai shehu jani ya amsa bi ma nassahu abin da yace kala faman waqa'a fi zambin duk wanda ya fada cikin zunubi waja ilayhi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustaghfiran yana neman gafara wata'iban yana tuba wajadallaha ghafurar rahima zai samu Allah ghafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai to shikenan yanzu ya za kai ka samu za a ce aya ta gama aiki kenan tunda yanzu ba annabi ya rai ya ra'ayi ka sa'ad da annabin bashi ya za'ayi ka sa'ad da annabin faman waqa'a fi zambin wanda ya fada cikin zunubi waja'a ilayhi yazo wajen annabi Muhammad mustaghfiran yana mai neman gafara wa ta'iban yana mai tuba wajadallahu ghafurar rahima zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya za a yi tunda ba annabin kenan to yana ina hayati khairul lakum wa mati khairul lakum turabbu alayya a'malakum إن وجدت الله إن وجدت الخير حمدت الله وإن وجدت غير ذلك فاستغفر الله لكم تو wannan mataki na biyu sai kace astaghfirullah ya rasulullahi kalman da ka faɗa kenan astaghfirullah ya rasulullahi haka za ka faɗa astaghfirullah ya rasulullahi haka za ka faɗa saboda shi manzo Allah yana jin ka a ko ina yake a ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da kai saboda haka astaghfirullah ya rasulullahi to kai istighfarin wajen Allah ya rasulullahi dan ka karba an gane to shine can zaka karanta akwai da sirrin da ake karantawa a ce amtallahajal mahadaniyu amtallah jalma hadaniyu astaghfiruka ya rasulullah astaghfiruka ya rasulullah astaghfiruka ya muhammad rasulullah astaghfiruka ya muhammad rasulullah kaga astaghfiruka ya muhammad rasulullah to kaga astaghfiruka ya muhammad rasulullah to asrin sufanci to wannan daidai yake da walau annam in zalamu anfusahum ja'uka shine istighfarin da zaka yi a gaban manzon Allah ka nasabta istighfarin da annabi dan haka abin yake astaghfiruka ya muhammadu rasulullah to shine ka nasabta istighfarin da annabi muhammad shi kuma annabi muhammad sai ya dauka yake wajen Allah wannan shine yadda sufa suke yi wayti an law sallallahu alaihi wasallama ba'da mauti ka hayati ka gani domin zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma ga Allah kamar rayuwarsa ne wa qabulut tawbatu wal amal karban tuba da aiki min kulli mu'minin daga kowane mu'mini maqdu'un biha yanke Allah ya karba ga manzo Allah in sadara kullu minhumma ala qanunin shar'i in dai yazo ta wajen kanunin shar'i ne zahiran aw batinan ko zahiri ko baɗi ne kaga bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai balarabin da yazo walau annam izalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajid la tawwab rahima faqad zalamtu nafsi waj'itu ilayka mustashfi'an wa mustaghfiran ya rasulullah sai aka ji daga cikin kabarin je ka an maka gafara har salatu marati saboda shi hayyun fi kabari hayyun ba wai sai baya ba was sallamtu min al-awaril al-ibtali na mi kauya daga awarili na ibtali na batawa nan ha ma yakunu fi zati al-fi'l nafsuhu daga ciki abinda zai kasance cikin aikin kansa wa min ha ma yakunu harijan an al-fi'l da wanda zai fito kuma cikin a wajen aikin fallatiyya min zati al-fi'li wanda cikin zati al-fi'li cikin aikin ne kake yi hiya riya'u shine kamar riya wata sannu lijalabi gardi ko kuma aikata abu dan neman jam biyan bukata min al-haliqi daga halitta aw dafa'an ko ture abun wal ujubu da jiji da kai huwa adamun shuhudul minnati shi ujubu shine rashin ganin abin da Allah ya maka rashin ganin abin da Allah ya maka ma'ana babu tawadu babu kaskantar da kai domin rashin ganin abin da Allah ya yi wa mutum to babu bala'i mai cin mutum kamar haka shine shuhudul minnati ka kalla me Allah ya ma wani makadi ina yawan fadan sa kuturu ne makaho ne aharasun bane amma maqadun bashi da kafa mushallul jawarihi ya shanye kuma gabaki daya kuma yana da kuturta kuma makahu sai wani yana cewa sai aka ji shi a cikin dutse yana cewa alhamdulillahi allazi faddalani ala katsirin min ibadihi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya fifita ni a cikin bayinsa gurbin kenan godiya ta tabbata ga ubangijin da ya fifita ni a cikin bayinsa da aka leka shi aka same shi gashi kuturu gashi makaho gashi mushallun gashi kuma maqadun bai da kafa bai iya tashi kai wurin gidan wannan to wannan illan duk yake ai an bashi lafiyar zuciya to lafiyar zuciyar nan kuwa ya fifici komi shine yana daga cikin ru'yatul minnati amma duk wani abin da ba za ka ga Allah ya maka ba to lallai za a fara tuhuma ai an yi wasu wane ba a yi masa ba wane yana da shi ba yi da shi wane to ba yi da za a yi mutum ya gode wa Allah yana ba da wahala amma duk gurin da kake kallon an yi kai an maka to zaka iya godiya wa Allah ka san cewa ka ji wani amma in kana ganin kawai ba a maka ba ba a maka ba an barka haka to ba zaka iya godiya wa Allah ba Allah ya kiyaye na'am wa hada al-akhir huwa lihasat al-khashat faqat wannan da kebantattun kebantattu ne wal awarid al-ibdal al-harijatu shi kuma arili wanda yake batawa na harijatun an al-fi'l wanda ya fita daga wajen aiki ka tarki salatul asr kaman barin yin sallar al-asr bai yi ba hatta garibati shamsu har rana ta fadi nan gairi uzrin babu uzuri kan siyani wa naumi ko bacci ko mantuwa wa kaqazatil mu'minina al-muhsinina kaman jifan mu'mini muhsini da zina wa ramihi lahu bizina kai masa rami bai zinan baka ce yayi wa ka akalihi ujratul ajiri kaman mutun ya ci kudin wanda ya mar aiki ba da wafai amalihi bayan ya gama aikin sa wa ka ta amudihi al-akalil haram kaman da gangan ya ci haram walan yatub minhu bai fita bai tuba ba to wayannan duk gabaki daya yana daga cikin awarulul ibdali wanda yake arili na bata aiki kharijatun anil fi'li kharijatun anil fi'li wancan kaga ba kharijatun anil fi'li bane wannan wancan yana nan ma yakunu kharijan anil fi'li ma yakunu min zatil fi'li nafsuhu wannan kuma ma yakunu kharijan an fi'li to wannan yana daga cikin harijatun anil fi'li wanda yake fita daga cikin aiki wa karriddatu kamar ridda wali yazbillahi Allah ya tsare mu wa kazalika sabbul sahaba haka nan zagin sahabbai ridwanullahi alaihim amincin Allah ya tabbata gare su fama zikratul hadisi abinda aka ambata cikin hadisi annahu lamarin la yaqbalu lahu sarfan wala adalan duk wanda yake zagin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama Allah baya karban natilansa ko farillansa natilansa ko farillansa fa kullu ma kana min al-muhaddadati duk wani abin da yake sa mutum ya rusa aikin sa fi zatil fi'li azatin fi'lin tahabadu al-amal alladhi waqa'a fihi la tata'adda li ghayrihi kaga yanda abin yake kenan wato idan mutum idan abin da ya rusa aiki in aikin ka zai rushe saboda ka wal iyaz billahi mutum a ce ya yarda ya fita daga musulunci to muhabbatatul amali duk aikin da yayi Allah ya rusa amma idan an yi kyautan aikin ne aka baka kuma ba ya ciki fa kullu ma kana muhabbatatin fi zatil fi'li tubadu al-amal alladhi waqa'at fihi la tata'adda li ghayrihi fi la tata'adda li ghayrihi kaman mutun yayi ridda Allah yake to kama a ce irin mu karanta ma wani qul wallahu kafa uku Allah ya sa a cika da imani mu karanta wa wani irin wannan kyautan to koda mutum yayi ridda to aikin sa ne ya rushe amma wayannan addu'o'in ba su rushe ba yana dawowa zai hadda wancan kuma saboda rahman ubangiji wal muhabbadati ita muhabbadati harijatun anil fi'li hiya allati tuhbadu kullu amalin taqaddama muhabbadatul harija anil fi'li ta fita daga fi'li hiya allati tuhbadu kullu amalin taqaddama wassalam wasaltu na tambaye shi wajen radiyallahu anhu an ma'ana qawlihi ma'anan fadin sa wa man ya'malu su'a aw yadhlim nafsuhu summa yastaghfirullaha yajidullaha ghafuran rahima wa man ya'malu su'a wanda ya aikata mummunan aiki aw yadhlim nafsuhu ko ya zalunci kansa summa yastaghfirullaha sannan ya nemi gafaran Allah yajidullaha ghafuran zai samu Allah ghafuran rahiman ne fa jaba sai shoje ne amsa ma'anul aya anna man iqtarafa zamban duk wanda ya aikata zunubi kabiran wa sagiran ko babba ko karami suma raja ila Allahi ta'ala sannan sai ya dawo wajen ubangiji haifan yana mai tsoro min uqubatin saboda kar uquban zambihi zunubin sa ta same shi fatadarra ila Allahi ta'ala ya kaskantar da kai zuwa ga Allah wasalahu almaghfirata li zambihi sai ya nemi gafaran ubangiji cikin zunubin allazi iqtarafahu wanda ya aikata wajadallaha ghafuran rahima zai samu ubangiji ghafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai bi hasbi wa'adihi aljamili gwargwadon alƙawarin da aka yi masa mai kyau walam yakhruj istighfaruhu kha'iban bai fita daga barin istighfarin sa walam yakhruj istighfaruhu kha'iban min maghfirati bai fita daga istighfarin sa bai fita daga tsoron sa daga samun gafara ba bi shahidi qauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laulan tuznibu wa tastaghfiru la dhahaba Allahu bikum wa la ja'u bi qaumin yaznibuna yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum laulan tuznibu laulan tuznibu da ba ku zunubi la dhahaba Allahu bikum da Allah sai shafe ku wa la ja'u bi qaumin sai Allah ya kawo waɗansu mutanen masu yin zunubi yaznibuna suna zunubi fayastaghfiruna Allah suna neman gafaran Allah fa yaghfiru lahum sai Allah ya gafarta musu me hadisi ne ke nufi na'am tambaya ne kai ne zaka bada musu
wato dai ana bukatun bawa ya kasance wani saboda kuma ma da kudi da kuma mara
Allah mai tsarki da ba shi ne asalin wannan darajar na Annabi Adam wannan Annabi Adam ya fara sawa shi ne asalin wannan abun wannan sunna Annabi Adam ya nuna ashe mutum ba Allah bane saboda haka tunda ba Allah bane to zai yi zunubi tunda kuma zai yi zunubi to menene mafarin zunubin shine fataba alaihi wannan sunnan da Annabi Adam ya fara ajewa kenan to duk mutumin da baya ganin yana zunubi ba kwa ganin mutane duk yawancin ɗan izala in ka lura da su ai a tsarkake suke kaga mu kuma a dame muke kullun neman gafaran Allah muke su kuma suna ganin aikin banza muke ba irin mu bane su a tsarkake suke saboda kullun ko menene su suke gabatar da kansu mu kuma gabaki daya muna jinkirtar da kanmu muna ganin cewa mu ba mu kai ba mu ba mu kai ba saboda wannan neman gafaran to wannan neman gafaran shine asalin gaskiya saboda in mutum baya istighfari baya neman gafara to yana haduwa da bala'in da ba zai iya dauka ba gashi kaman talle ne ai laulan tuznibu wa tastaghfiru la dhahaba Allahu bikum wa la ja'u bi qaumin ghayrukum yaznibuna fa yastaghfiruna fa yastaghfiru Allahu lahum laulan tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'u bi qaumin ghayrikum yaznibuna fa yastaghfiru Allah fa yastaghfiru Allah lahum amma to laifin min shi yayi shine su fa suke cewa idza qulta lan tuznif fa qala al mujibatan wujuduka dhanbun la yuqas bihi dhanbu idan ka ce baka zunubi to sai a amsa maka mujibatan wujuduka ganin kanka zambun shi kansa zunubi ne la yuqasu bihi zambu babu zunubin da ya kai wannan domin ka san ba kai kai kanka ba yi yin ka akai to har kace baka zunubi to ai ka rushe Allah ya kiyaye yuridu izhar fadlihi ubangiji yana son ya bayyana maka fadalansa ne ala halikihi cikin halittarsa wa fi ayatin a cikin wata aya raja'an azimu raja'i ne mai girma wa wa'adun jazilun da sakamako mai gwadi fi anna man istaghfara Allah wanda ya nemi gafaran Allah min zunubi daga zunubinsa wata darra ilai ya kaskantar da kai sadiqan yana neman gafara gafara Allah lahu ayyan kana Allah ya gafarta masa ko ya zunubi yake wa hadha mashhadun wannan mashhadi fihi raja'un azimun akwai raja'i mai girma wan nasu gafiluna an wa gashi ko mutane ba su yin ba sarraf kana gabarin sa wa bi hadhihi al-aya a cikin wannan aya talabul istighfari neman istighfari la gair min la gairu ba wani ba min gairu taubatin ba tare da tuwa fa iza saddaqa Allah bi tadarrui ilayhi idan Allah ya gaskata mutun da kaskantar da kai zuwa gare shi fi talabil magfirati wajen neman gafara wajada Allah gafuran sai samu Allah gafuran rahiman mai rahama ne munasib na wancan balarabin wanda yake cewa ya rasulullahi kace in an mutu za a yi za a tashi yace eh in an mutu za a tashi yace to bayan an mutu in aka tashi kace kuma ubangiji zai maka za a yi hisabi sai za a yi hisabi yace to waye zai hisabin sai ce Allah sai ce Allah da kansa shi zai hisabin yace Allah ne zai hisabin sai balarabin kauye sai kada kansa kawai sai jiya sai manzo Allah ya ce masa yaya ka tambaye ni na baka amsa ka juya sai yace eh to in dai Allah ne zai to ko lalle ba wanda zai shiga wuta yace a'a idan Allah ne zai hisabin ba wanda zai shiga wuta sai yace eh ba wanda zai shiga wuta yace to me yasa ka faɗi haka sai yace li annahu ghafurur rahim domin ubangiji mai gafara ne mai jin kai manzo Allah sai ya kalli balarabin sai yace wallahi faqih al-arabiyyu wannan balarabin ya san Allah eh li annahu ghafurur rahim yace wallahi faqih al-arabiyyu balarabin wannan balarabin ya san Allah to wannan sanin Allah yana zuwa da ma'anoni daban-daban gurgudan tafiyar ka gurgudan gane Allah idan ka tafi kai nisa sai kaga abubuwan sun fito anan kuma gurgudan ka saboda haka sanin Allah ne yana da amfani idan mutum yayi Allah kai mana Allah ya ba mu sa'a to mashhadin da yake kenan inna al-abda shi bawa idza nazara fi sayfatihi yawm al-qiyamati idan aka duba cikin takaddansa ranan tashin kiyama ma wajada fiha min zunubin ba samu wani zunubi ba inna usala al-maghfirati min Allah amma yana neman gafara daga wajen ubangiji gufira ko gafarahu wa lam yudau fil mizan za a gafarta masa amma ba za a dora a mizani ba wa man lam yastaghfir Allah wanda bai nemi gafaran Allah ba fi wa ba'atil mizani shi kuma za a sashi a mizani ka gani wanda bai nemi gafaran Allah ba shi kuma za a dora shi akan mizani shi kuma wancan za a saki kankarewa domin shi zunubi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama huwa nuqtatun zaka ga digo ne idan mutun yayi istighfari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a riwayan sayyidina Abubakar Siddiq yana cewa idan mutum yayi zunubi yace astaghfirullah ya sake zunubi ya sake cewa astaghfirullah ya sake yin zunubi yace astaghfirullah walau ada fi yawmin sab'ina marratan koda su 70 ne a rana daya shi istighfari ba tuba bane ba na tuba ne ba na tuba ba ake fada ba astaghfirullah bi ma'ana ina roƙon Allah yayi min sutura shine istighfari amma wannan suturan shine kuma ke ce masa an tuba wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ka gani ghaffara lil insani idza talaba min Allahi as-sutura in ya nemi Allah ya masa sutura sai ya ce to an gafarta maka bi ma'ana ai ba za ta tambaye shi ba to in aka zo jikin riganka ko cikin jikinka to za a samu nuqdat za ga kaman an wanke kaya amma akwai alaman an taba yin wani abu an yi bari a gurin akwai digo haka to wannan istighfarin shine yake shafe wannan zunubi sai ga ba komai amma kuma gashi nan rigan da alama amma an shafe to wannan ana barin sa shine yake zama a mizani wasatu rabbil lahu ta'ala an ma'ana qauli ta'ala walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum thumma zakarullaha kenan ko walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum thumma zakarullaha anam salif falam والذين يفعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا كو وهم يعلمون والذين يفعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين فعلوا فاحشة أينما كانوا وأينما ظلموا أنفسهم فأجاب معناها أن الله مدح يبوني أبنجي يب alladina addat lahumul jannatu duk mutumin da ya saba wa Allah ya tuba to addat lahumul janna man min jumlatihim alladina idza faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfir lazunubihim to wallam yasirru ala ma faalu to shine ma'anan hadisin sayyidina rasulullahi na sayyidina abubakar man asarra man istaghfara walau ada fi kulli yawmin 70 marratan to ba shine ake kira tuba ba a tuba at-ta'ibu min zambin kama la zamba lahu tuba kenan at-ta'ibu min zambin kama la zamba lahu to at-taubatu daban shi yasa astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum akwai mai riwayan wa tubu ila Allah tuba daban istighfari kuma daban shi yasa shaudani da ya tashi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum iya nan ya dauka bai dauka wa atubu ila Allah ba a riwayar sa saboda tuba yana zama ƙarya ne da ka ce ka tuba to in ka tuba kuma hankali ya kai maka level din da in aka ce ka tuba to ba za ka la ta'udu ilaiha abadan har abada ba za ka saki dawa kan abin da ka aikata ba shine ka tuba to in ka fada wa Allah ka tuba baka tuban ba to akwai damuwa to kace astaghfirullah ya ji maka lafiya lokacin da ka isa matsayin tuban yake kace ka tuba shine dalilin risalatu tawbati na shehu Ibrahim bismillah inni tubtu lima fa'altu aw ma qultu tubtu aya Allah ya rahmanu wanda shine sai aka ce wai shehu Ibrahim ya tuba ya bar ashi ne farkon wa risalan da yan izala suka dinga bubbugawa suna rabawa wa shehu Ibrahim ya riga ya tuba tuntuni ya bar dariqa to kuma akwai wani malami a Niger wanda ya faɗi cewa ya tuba ta to in tuba gabarin istighfari ko in tuba gabarin salati wa annabi ko in tuba gabarin la ilaha illallah in shine zunubin in tuba gabarin su to wannan da aka yi aka yi aka ga za a gane sai aka cire wancan kuma sai aka dawo da wadansu ideology ne kawai aka dinga ajiye shi a cikin izala aka dinga ajiyewa daban-daban in an ga za a gane wannan wanda mutanen kauye suka riki wannan bangaren nan bangaren ana halakar da su kai izala ta yi aiki wajen halakar da mutane ta yi aiki sosai Allah ya kiyaye amma kowa haka dai dandane abin da yazo da shi kullna azzikru ha huna alal maratibi shin ambatan anan zakarullah sun ambaci Allah fa sagafiru lizunubihim suka nemi gafara dan zunubi azzikru ha huna ala maratibi maqamul ammati maqami na ammawa zikrul azabi shine mutum zai tuna azaba ne wa shiddatul iqabi da tsananin kamu fayata Allah mabadina hu min zikrihi to zuciyarsa za ta yi radadi saboda ambatansa fayastaghfirullah sai nemi gafaran Allah min zunubihi daga zunubinsa wa maqamul hasati maqamul hasawa fawqa muzuku suna sama da wannan zikrut tawbihi shi kuma ba maganan azaba bane a'a kar su hada ido da annabi ya ji kunya shine tawbihi wal itadi a ce kaman ka ka san akwai wani duka wanda in mutun ya kai a ce wai alaja mu da laushi Allah ya ji Allah ya ja kwanan sai kara masa lafiya dan road safety ya kama shi lokacin bayyana road safety ya kama shi ya kalle shi sai su tun na san da ko tara na maka kafi karfin kudin ya ce ko tara na maka na san kafi karfin kudin zaka bayar amma je ka kawai sai kama daura daldin a gaban rosette ya ce wannan abu ya tane shi ya ce ga shi yaro ne ya kama shi amma ya san in ya manta da ya fi karfin kudin zai biya bai damu ba to wannan shi ne tawbihi ko itadi kai abu ai akwai wani da ka ce mar kaman ka kai wannan to ga kaman duka saboda level din sa ne haka yace je ka kawai shi ne sai kama daura belting a gaban shi yaron to haka abubuwan su ne to abinda ake magana da kowanne akwai kujerarsa yadda ake yi lal azabu shi ba magana azaba bane at-tawbihu wal itabu fa innahum yafiruna min tawbihi suna gujewa kunyata wal itabu da itabi kama tafirrul ammat min azabihi kaman yanda ammawa kuma suke tserewa suke tsoran azaba wa alimi iqabihi da zarradin iqabi wa idza zakaru hadhihi al-hala idan aka ambata musu na hali istaghfiru min zunubihim sai su nemi gafaran ubangiji kaga akwai bambanci kenan wa zikrul hasatil khassa su kuma hasatil khassa al-haya'u min ilmi llahi biha kunyan Allah kawai kunyan Allah su wannan itabi da tawbihi su wannan azaba da iqabi saboda haka maratib din ba iri ɗaya bane su kunyan Allah ne wal haya'u shi kuma kunya na manzo an ce idan mutum baya wutere kaga to wani ba maganar farillan ake ba mata kunna wutere idan mutum baya wutere in suka hada ido da manzon Allah sai ya zagwanye lokaci guda saboda kunya
ranar
lahira to wanda shi muhallin sa ma farallan ana da darijiza wa yake magana wannan to kaga irin wannan kaga shi yasa ya a cikin nawafil ba wanda ya kai wuturi karfi ai eh abin da yasa ya zama farilla ita kadai ce take cikin al'arshu ita kadai ce shine ma'anan ar-rahmanu 'alal arshistawa manzo Allah ne a zauna kan kujeran raka'a ɗaya ne shine ma'anan haka wallahu alam na'am wal haya'u min naqsil adadi ma Allah ta'ala shi jin kunya idan ka kasawa Allah ladabi fa yuzkuru hadhihi al-halatu sai ambaci Allah wannan halin fa yastaghfir min zambi sai ne mu gafara kana Ibrahim ibn Adama Ibrahim dan Adama radiyallahu anhu yana cewa li an ati Allah a ce in bi Allah wa'ada kullun nar in shiga wuta ahabu ilay min an asihi kaji ba li an ati Allah wa'ada kullun nar in bi Allah in shiga wuta ahabu ilay shi yafi mun min an asihi wa'ada kullun jannata a ce na saba masa na shiga aljanna saboda ya zamu ga mu magana kenan kaga wannan kuwa haƙin ammawa tuntun zai ce mahaukaci ne mahaukaci ma zai ce ya ce wa zai hada ba gare zai ta kauce-kauce ba ai su ammawa kamar mahaukata ne ma ba san abin da ake nufi ba li an adi Allah wa da kullun nar ahabu ilay min an asi wa da kullun jannata insiya an istahyu min Allah min su'il adabi ku ji kunya Allah cikin rashin ladabi mai kyau wa man waqa'a sayyi'atin minhum wanda ya abka cikin munanan aiki daga cikin su la alimahum annahum tasqu tasul haqa an san san cewa sun saba wa Allah Allah ya kiyaye wa fi hadisi a cikin hadisi ya kula sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa istahyu min Allah haqqal haya ku ji kunyan Allah matukan jin kunya kalu sun suka ce inna nasahi walhamdulillah ai mu muna jin kunya alhamdulillah kala yace laysa zalika kazalika yanda kuke nufin ba shi bane sahabbani kenan kaga a cikin su akwai ammawa dan akwai maftuhai alaihi akwai zairu maftuhun alaihi a cikin su kansu walakin alhaya'a abin da ake nufi kunya an ta hafizar ra'asa ka kiyaye kanka wa mawa'a ka gane abin da ake nufi da Allah duk cikin kuwa ya gane na ake nufi duk kanka gabaki daya kujeran annabawa ne duk kanka gabaki daya sirrin annabawa ne kujera ne annabawa 124 adadin gashin kanka kenan kowanne kujeran annabi ne za ka iya zuwa ka yi zina ga annabawa kai ba annabi ba shi ne an ta wazar ra'asa wa mawa'a da abin da kan ya taro za ka iya to kuma yana yi ba sanin ba jin kunyan shi yasa manzala to kace inna nasahi walhamdulillah ai mun muna jin kunya alhamdulillah ma'ana ja'ala laysa zalika kazalika yanda kike zan ba haka bane walakin alhaya'a jin kunya an ta hafizar ra'asa ma ba wata hafizal badana wa ma hawa kuma ka kiyaye ciki da abin da yake ciki wani tazkuru almauta wal bila ka dinga tuna mutuwa da tsufa faman fa'ala zalika wanda ya aikata wannan faqadin sa haya min Allah haqqal haya shi ya cika wa Allah kunya sai ka duba kaga wata habazal badana wa ma hawa a so ina ne gabobi suke me suke dauke da shi shi ciki ba nuna bane teku ne ba ciki tumbi shi ne teku maliya wannan duk abubuwan da ake nama ai ana faɗa maka abubuwa ne wata hafizar badana wa ma hawa teku duk jijiyar da ke duri mai zance hanjin da ke jikinka ai akwai gurin ta zo ta haɗu da uwar hanjin wanda take ba da komai ai rafi ne duk gurin duk rafuffuka ne suke zuwa suke haɗuwa da nan wal zaskurul mautu wal bila sai ka dinga tuna mutuwa ka gani wal bila da sufa faman ta'ala zalika wanda ya aikata ka faqadista hayanin allahi haqqul haya to wannan yaji kunyan allah kaga magana uku ko manzo allah ya tafi magana uku ne to haka komi yake in dai ilimi ya tafi to magana baya bata yawa magana ɗaya ne ko biyu ko uku kawai shike na zaga duk ya tare abubuwan da kake zato Allah ya taimake mu lahu khayl qattaballahu ala annabi wal muhajirin wal ansari gobe Allah ya kai mu Allah ya ba mu nasara ya datar da mu ya ƙara mana san manzo Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba innahu waliyyun qareebun اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر جدار العزم صلاة تملا الأزل والأبد الزمن وما كان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واهني أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة